daman ka san office din a rufe yake ana ta zanga-zanga cewar abubuwan da yake baya kyautawa ya hana mu mai aiki duk mandate din da ya kamata na police service commission ne kusan duk an hana mu ba guda ɗaya da muke to shi isa yau sai muka ce to shikenan yau ya zo meeting ai meeting da shi yau muna jira aka ce 11 mutai aka ce mana ya ce sai karfe 2 to da muka zo karfe 2 ne sai muka ga takardar cewar shi ya mai resigning ya je ya kai wa shugaban kasa ga takardar da shugaban kasa ya rattaba hannu akan cewar an karbi resignation din nasa saboda haka alhamdulillah to bayan an yi haka daman abin da dokar kasa ta ce shine a tsakanin mu commissioners mu dauki wanda zai acting chairman mu management duk commissioners ne tare da PAMSEC to saboda haka mu din management sai muka daman ita Justice Clara ita ce kullun take acting sai muka ce to shikenan mun yi mandating dinta ta ci gaba da acting abubuwan duk da ya kamata a yi za a yi kamar yanda doka ta ce
to yanzu menene abubuwan da kuke fatar ku gani ita wannan mai riko wato Justice Clara ta yi ko za ta yi game da ayyukan da shi Mr. Smith ya aje
ya kamata a gane cewar tunda muka shigo management meeting sau biyu a shekara hudu kawai aka yi Mr. Smith ya hana ai management meeting na farko dole ba za ta yi komai ba ba za a yi komai ba sai da management sai da yadda management kuma commissioners su ne management amma abin da ya fice mana tuwo a ƙwarya shine cewar kundin tsarin mulki ya dora alhakin wato daukan aiki duk wanda yake kasa da IGP na police a garkashin police service commission yake a kundin tsarin mulkin Najeriya mu ya kamata mu dauke su aiki mu ya kamata mu musu karin girma mu ya kamata in sun yi laifi mu ladaftar mu ya kamata mu dinka posting din su to gabaki ɗaya duk wannan guda hudun Mr. Smith ya hana mu sai ya ce a'a dole a barwa IG to dalilin barwa IG kuma shine da shi da IG ne kawai za su yi ta abubuwan su wannan abubuwan sun faru ne da shi da Adamu suka fara wannan shi kuma shi ya dora Adamu akan wannan so da wannan IG ya zo sai aka ci gaba da harka kamar yanda Adamu suka shirya da shi da Mr. Smith to akan wannan hana mu aikin shi yasa ake ta zanga-zanga shi yasa kuma ake ta bada kala wato ana fidda kuɗi na ba gaira ba dalili ba tare da rattaba hannun management ba ana ta bada kala akan haka ma ne na kai shi EFCC
to daman wannan maganar na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kika zarge shi kin kai mai hukumar EFCC kuma EFCC ta ce ta fara gudanar da bincike a kai shin da yake ya aje aiki yanzu wannan binciken ya sha ruwa kenan ko kuwa a fahimtar kike da kika kai wannan koken ko karar za a ci gaba da yinta
to ai hakki ne na al'umma shi Ms. Leo Smith nan ɗaya daga cikin abubuwan da yake yi na saba doka shine akwai matattu wanda i mutu ya bashi promotion ya bashi karkin ji to idan zai iya promoting matacce dan me yasa shi da yake raye ba za a fita hakkin al'umma daga kansa ba dole EFCC ta ci gaba da binciken nan dan kudin da muke zargin an sace kudade ne na al'umma nan ta kuma al'umman Najeriya ne saboda haka dole EFCC ta ci gaba da bincike